asoyi ya na shirya ta gungun ga mata mata a a a a mata
Right.